الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi daya ga watan Zulhijja daya ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyu ga watan goma shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke fada mace ce ce a kowane wata ta saba yin al'ada kwana hudu zuwa biyar a wannan wata al'adar ta sai ta zarce kwanuka biyar sun cika amma jini bai tsaya ba yaya za ta yi kamar yadda malamai suka faɗa idan ta kasance mace ce ce mu'tada kamar yadda muka yi bayani daman ta saba yin kwana hudu ko biyar a kowane wata to idan al'adarta ta zarce waɗannan kwanuka da ta saba yi iya abin da za ta yi a nan sai ta lura da jinin menene launinsa kuma menene wato warinsa idan ta same shi jini ne wanda launinsa ya karkata zuwa baki sannan kuma yana da wari to wannan jinin al'ada ne kenan kwanukan al'adar ta ne suka canza kenan sun samu karuwa za ta ci gaba da daina sallah da azumi haka mai gidanta ba zai kusance ta sai an kai lokacin da wannan jini ya yanki an gane ko koda wato zai ketare kwana 15 domin maganar cewa gayar jinin al'ada kwana 15 karancin tsarki kwana 15 wannan hadisi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka inda zai zarce akan wannan launi na baki kuma yana da wari koda ya kai kwana 20 to wannan za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada ne ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar mai gida ya kusance ta sai an kai lokacin da jini ya yanki an gane ko sai an kai lokacin da jinin ya yanki in ko ta same shi cewa jinin ba baki bane sannan ba shi da wari to wannan ba jinin al'ada bane jini ne wanda yake na rashin lafiya wanda ake kiran shi wato jinin istihaba wanda baya hana sallah baya hana azumi baya hana mai gida ya kusanci iyalinsa a cikin irin wannan yanayi iya abin da yake kanta an wajabta mata yin wanka wato a lokacin kowace sallah sai dai an mata rangwamen azzahar da la'asar za ta haɗe su ta yi musu wanka guda magariba da isha za ta haɗe su ta yi musu wanka guda sannan a lokacin asuba sai ta yi wanka guda amma arwalla a lokacin kowace sallah sai ta yi misali in lokacin azzahar ya yi sai ta jinkirta yin sallah ta azzahar har a kai lokacin la'asar in lokacin la'asar ya shiga sai ta je ta yi wanka sifar yadda ake wankan da kaifiyarsa kamar yadda take wankan janaba kamar yadda take wankan jinin al'ada ba shi da bambanci domin duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne, iya abin da yake bambanta su niyya. A lokacin nan in ta yi wanka, to sai ta yi azzahar, kuma take yanke ta yi la'asar. Haka in lokacin magariba ya yi, sai ta jinkirta magariba. Sai idan jan fadawar rana ya fake, wanda a Hausa ake kiran shi hantsin gwauro, idan ya fake a lokacin nan za ta yi wanka, sai ta yi magariba, kuma take yanke ta yi isha. A lokacin asuba kuma za ta yi wanka guda. Wannan shine iya abin da yake kan ita mai irin wannan jini-jini na rashin lafiya. Iya abin da za a yi sai a nemi magani, an gane ku, ko kuma a dau hakuri har a kai lokacin da zai tsaya, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani habri ne na shaytani ya kan ma mace, wata jijiya ce daga jikin mace ta kan dan tsinke sai ya zamanto jini na zawwa. Wannan kuma sababin shaytani ne yake haddasa haka. Na'am, tambaya ta biyu dan uwa ke cewa wai shin akwai wani abu da aka sunnanta mana game da kamawar farkon wannan sabuwar shekara, kamar yadda a yau muna ɗaya ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A taƙaice, akwai abinda ya wuce matsayin sunna, wajibi ne a kanmu, amma kuma bai keɓanta ba da farkon kamawar sabuwar shekara, wato shine yi ma kai bincike da lissafi, kama kanka hisabi, ka tsaya kai nazari a matsayinka na mai hankali, mai tunani, mai tsinkayen nesa, menene ka gabatar ma kanka na ayyuka na ƙwarai waɗanda za su zame maka guziri a gobe kiyama, menene ka gabatar ma kanka na miyagun ayyuka waɗanda za su iya hallakar da kai a gobe kiyama. Wannan shine iya abinda aka wajabta mana, domin ya wuce matsayin sunna wajibi ne. Nassi na Al-Qur'ani shine yake tabbatar mana da wajibcin haka. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum al-aya. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, ku tsara dokokin Ubangijinku. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, kowace rai ta yi nazarin menene ta gabatar ma kanta saboda gobe kiyama. Kaga anan wato umarni ne Allah ya mana cewa kowace rai ta yi nazarin menene ta gabatar ma kanta saboda gobe kiyama. To shi irin wannan nazari da za mu tsaya mu yi bincike mu ma kanmu hisabi, bai takaita ba game da kamawar sabuwar shekara. A kowane lokaci ana buƙatar mumini lokaci zuwa lokaci ya tsaya ya ma kansa nazari, ya ma kansa hisabi. Daga cikin magabata akwai wanda addini na Allah idan ya zo kwanci daddare, idan ya hau kan shimfiɗarsa sai ya tsaya ya ma kansa hisabi, ya yi bincike. A yau daga ketowa alfijir izuwa kwancinsa, wasu ayyuka ne ya aikata na ƙwarai waɗanda za su kusantar da shi da Ubangijinsa, domin ya gode ma Ubangijinsa kuma ya yi ƙoƙarin ci gaba a kan waɗannan ayyuka, kuma ya tsaya ya yi bincike wasu ayyuka ne ya yi waɗanda suke na asha, waɗanda ba su dace ba, domin ya kyautata tuba ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Haka magabatan ƙwarai addini na Allah sai sun ma kansu hisabi. To wannan hisabi wajibi, kamar yadda Umar yake faɗa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yace ku yi kokari kuma kanku hisabi kafin a tsaida ku a ranar kiyama a yi muku hisabi. Kowa ya yi kokari ya ma kansa hisabi tun yana rayi. To dan haka malamai suka ce kamar yanda mai dukiya yakan ware lokaci domin lissafa dukiyarsa, to haka ya dace mumini ya ware lokaci domin yi ma kansa lissafi, an gane ko? Bal ma yi ma kai lissafi shine yafi muhimmanci game da lissafin dukiya, saboda mumini a rayuwarsa ba shi da wani hannun jari wato sama da lokaci, domin lokaci babu abin da ya kai shi kima a rayuwar dan adam. Don haka saboda kimar lokaci da darajar shi da matsayinsa, Ubangiji ta'ala yi rantsuwa da shi a cikin Al-Qur'ani, sura ce ta musamman suratul Asr. Ubangiji ta'ala yace wal asr, ina rantsuwa da zamani. Me yasa? Saboda duk wani abin da dan adam yake da duk wani kai kawo da yake yana kasancewa ne a cikin zamani. in aka ce zamani dare da rana, dare da rana shine zamani, kuma a hannun Allah suke, shi yake juya su. Kuma Allah ya halicci dare da rana domin su zame mana wata aya ce wadda za mu tsaya mu lura mu gane girman Ubangijinmu, mu kadaita shi a cikin ibada, kamar yadda yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Ubangiji ta'ala shine ya halicci dare da yini, kuma ya maida su suna mai ma juna, in wannan lokacin nade tabar masa yi zai nade ba tare da an tantance, sannan kuma dan uwan ya maye gurbi, ana cikin dare ba tare da tantancewa sai kaga hasken asuba ya keto, ana cikin hasken yini ba tare da tantancewa sai kaga dare ya ruhu. To wannan aya ce mai zaman kanta wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ta domin ta zame mana jagora akan gane girman kudurarsa da kasancewar shi kadai ya cancanta abauta masa. To dan haka a takaice babu wani abu da aka sunnanta mana, kuma yana daga cikin kuskure wanda zaka same shi har ma ga wasu wani ƴan uwa ahlus sunna, in sabuwar shekara ta kama sai ka ji ana ma juna barka da sabuwar shekara, wannan ba sunnar magabata bace ba, an gane ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a same su ba suna ma juna barka game da kamawar sabuwar shekara, balantana wasu abubuwa da za a ringa cewa yau sallah ce, an gane ku, kasancewar a ce yau sallah ce ɗaya ga watan al-muharram, wannan ba a shar'ance bane ba, a bid'ance abinda aka kirkira cewa yau sallah ce, amma a shar'ance ba sallah bace ba. Sallah biyu ce a musulunci, idi biyu ne a musulunci, idin layya da idin azumi, sai na ukun su wanda yake maimaituwa a kowane sati shine ranar Juma'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa ranar Juma'a idi ce, don haka ba mu da wani idi dake maimaituwa a shekara face idin nan guda biyu, idin layya da idin azumi. Kamar yadda Aisha Allah ya karama ta yadda take faɗa cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina, ya same su suna da idika barkatai wanda suke haduwa a kowane shekara suna farin ciki suna murna cewa yau ranar sallah ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku san da cewa Allah ya canza muku da wasu rani ku biyu na idi wanda sun fi alkhairi game da idikan da kuke yi. Manzon Allah ya ce shi ne idin layya da idin azumi. Shi kwa ka'ida malamai suka ce wato abinda aka canza da wanda ya zama canjin baya yiwuwa su haɗe. Misali kana matsayin gwamna, yau sai aka ce an kawo wani sabon gwamna, shi tsohon gwamna zai zauna? Dole zai tattara kayansa, saboda in aka ce wannan shine canji da wanda aka canza baya yiwuwa su haɗe, dole wanda aka canza zai naɗe kayansa ya gushe. To da manzon Allah ya ce Allah ya canza muku da wasu rane ku guda biyu, to waɗannan rane ku guda biyu da Allah ya canza mana sun wadace mu a matsayin idi, idin layya da idin azumi, sai na ukun su wanda yake maimaituwa a kowane sati kamar yadda mun faɗa shine ranar Juma'a. Don haka dai a takaice babu wani abu da aka sunnanta mana illa jan hankalinmu, wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alhurma, watan al-muharram, an gane ko yana daga cikin watanni hudu masu alfarma wanda Allah ya kimanta su ya darjanta su tun a ran da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, kamar yadda ya faɗa inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara shahara fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ash-shahid Ubangiji ta'ala ya ce minha arba'atun hurum, daga cikin watanni sha biyu da Allah ya halitta a ranar da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, akwai watanni hudu masu alfarma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, don haka mun faɗa mun maimaita, wanda ya ce ya wadatu da alkur'ani baya buƙatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ya bayyana mana wasu watannin ne hudu masu alfarma daga cikin watannin sha biyu. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana, sai ya ce salasun mutawaliyatu, uku suna bibiyar juna, shine Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram, an gane ku? sai yace yake cewa na hudun sai yace baina jumada wa sha'ban na cikon hudin yana tsakanin jumada al-akhira wato da watan sha'ban kenan shine watan rajab to wannan wata yana daga cikin watanni masu alfarma kuma iya abinda aka sunnanta mana a cikin sa shine yawaita azumi yawaita azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na fada cewa afdalus salati ba'da al-farida salatul layl wa afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram manzon Allah yace fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla manzon Allah yace ita ce sallah ta dare ka tashi cikin dare lokacin da mafi yawan jama'a suna nasari ka ringa ganawa da ubangijinka to wannan sallah tafi kowace sallah da zaka yi a cikin yini in dai bayan sallah ta farilla ce to babu wata sallah fiyayya sama da salloli waɗanda suke na dare sannan sai yace mana fiyayyan azumi bayan azumi na Ramadan manzon Allah yace azumi a watan Allah mai suna al-Muharram fiyayyan azumi bayan azumi na Ramadan shine yace yin azumi a cikin watan Allah mai suna al-Muharram to dan haka wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin yawaita azumi a cikin wannan wata na al-Muharram iya baki iya warka zaka yi kokari kai tare da cewa a cikin watan akwai wata rana wanda tana da daraja tana da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka aka sunnanta mana yin azumi a wannan rana ita ce ranar Ashura ranar 10 ga wannan wata na al-Muharram ita ce ranar Ashura sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubi na shekarar da ta gabata ma'ana zunubansa na shekarar da ta gabata Allah zai gafarta masa kamar yadda ita rana Arafa ita kuma kankarar zunubai ne na shekaru biyu shekara da ta wuce da wadda za ta zo a gaba amma ita ranar Ashura kankarar zunubi ne na shekara wadda ta wuce kamar yadda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ya rawaito wannan hadisi na cikin Sahihu Muslim cewa azumin ranar Ashura na kankare ma bawa zunuban shekara wadda ta gabata to dan haka sai aka sunnanta mana azumtar 9 da 10 kamar yanda hadisi ne ingantacce shi ma na cikin Sahihu Muslim riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada lokacin da aka bashi labarin cewa wato Yahudawa ma na azumtar ranar Ashura manzon Allah sai yace la in baqitu ila qabil yace in har Allah ya kai ni shekara ta baki manzon Allah yace la asumanna tasi'a manzon Allah yace lalle ne zan azumci 9 ga watan al-Muharram in hada da 10 domin na saba musu to kafin badin ta dawo Allah ya karbi rayuwar manzon sa dan haka malamai suka ce ya zama sunna akan mu mu azumci 9 da 10 amma in har baka samu damar azumtar ranar 9 ga watan al-Muharram to ranar 10 kar ka bari ta kubce maka domin ita ce ke akwai sakamakon kankarar zunubai na shekara wadda ta gabata karin fa'ida cewa mutum ya yi 9 da 10 da 11 wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ka yi da 11 yin 11 wannan hadisi ne da'ifi kwata-kwata bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine iya abinda aka sunnanta mana karin bayani akan haka insha Allah zai zo a darasi na gaba akan ita wannan mas'ala tambaya ta uku menene wai bin dan bid'a sallah bin dan bid'a sallah in dai bid'ar sa bata kafirtar da shi to halak ne kana iya bin shi amma malamai sun faɗa irin su Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari komin nisan masallaci in dai jagoran masallacin limami sunni ne to shi ya dace ka je ka bi limami wanda yake ahlus sunna komin nisan masallaci shi yafi dacewa da ka bi dan bid'a amma tare da cewa in ka bi dan bid'a sallah to sallar ka sallah ce ingantacciya kamar yanda babu na musamman al-Imam al-Bukhari yayi a cikin littafin sa ingantacce baban da ke bayani game da hukuncin yin sallah bayan dan bid'a da fasiki. Farko sai yazo da asar na Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, yake fada yake cewa salli khalfahu wa alayhi bid'atuhu, yace in sallar ka bayan dan bid'a, hukubar bid'ar sa na kansa, ba abin da zai shafe ka. Kuma sai ya kawo hadisin cewa Ibnu Umar, Allah ya kara masa yadda, da wasu daga cikin magabata sukan bi Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi sallah, tare da cewa Hajjaj fasiki ne, fasiki ne, domin ya kashe Sa'id Ibnu Jubair, kuma shi ya kashe Abdullahi Ibnu Zubair jikan Abubakar, Allah ya kara masa yadda, da na Asma'u matar Abubakar, Allah ya kara mata yadda, kuma da ne na Az-Zubair Ibnu Al-Awwam, ɗaya daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna, wanda shi sahabi ne, mahaifin shi sahabi ne, mahaifiyar shi sahabiya ce, kuma kakan shi sahabi ne, shi Abdullahi Ibnu Zubair. To shi ne wato wanda ya gama da shi wato Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. To gaya da cewa Abdullahi dan Umar sun tabbatar da irin wannan fasikanci na Hajjaj Ibnu Yusuf, amma sukan bi shi sallah. Don haka su Sheikhul Islam Ibnu Taymiya, Allah ya ji kansa, da sauran malamai dukkansu sun tafi akan halaccin dan bid'a ana iya bin shi sallah, matukar bid'ar shi bata kafirtar da shi ba. An gane ku? Irin wanda bid'ar shi ta kafirtar da shi sune irin Rafida din Shi'a kenan, masu sakin halshe, masu zagin Abubakar da Umar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan kwata-kwata baya halatta a bi su sallah. Amma sauran yan bid'a na yau da gobe wanda ana tare da su, ga wasu abubuwa da suke in sun iya sallah, ya kama kana iya bin su sallah, sallah ka kuma sallah ce ingantacciya, uqubar bid'a shi na kanshi. Amma in ka san ga masallaci limamin ahlus sunna ne, to komin nisan masallacin shi ya dace ka je ka bi shi kai sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, mun zo karshen kitabul libas, littafin da ke bayani game da ladubba, wato na sanya tufafi, ko kuma ladubba game da tufafi, wanda babi na ƙarshe wanda muka karanta shine baban da ke bayani game da mustahabbancin farawa da dama, wato a wajen sanya tufafi. Idan zaka sanya wando, to kafar dama ya dace ka fara sawa kafin ta hagu. Idan zaka sanya riga, hannun dama ya kamata ka sa a farko kafin na hagu. Dalilin da ke tabbatar da mustahabbancin haka hadisi ne ingantacce, na cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi, riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisin ya gabata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, idza labistu wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Manzo Allah yace idan za ku sanya tufafi, ko idan za ku fara arwalla, manzo Allah yace ku fara da damarku. To haka akasin haka, in zaka fitar da tufafi, in zaka fitar da wando, kafar hagun ya dace ka fara fitarwa kafin ta dama. In zaka fitar da riga, hannun hagun shi ya dace ka fara fitarwa kafin na dama. To amma wajen sanyawa, kafar dama ita ake gabatarwa wajen sanya wando, haka hannun dama shi ake gabatarwa wajen sanya riga, kamar yadda kuma nassi ne sarih a wajen sanya takalmi, kafar dama ake fara sawa. Idan za a fitar da takalma, kafar hagun ake fara fitarwa. Yau za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabu adabin nawm, babu adabin nawm wal ijai wal qu'ud wal majlis wal jalis wal ru'ya, an al-bara ibn azib radiyallahu anhuma annahu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وعنه رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نهوه وفيه وجعلهن آخر ما تقول متفق عليه Malam Allah ya ji kansa na fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato ladubba na bacci. Idan aka ce bacci wato wani magagi ne mai nauyin gaske wanda ke mamayar zuciyar dan adam. A lokacin da ya mamayi zuciyarsa sanin wasu abubuwa duk sai ya yanke game da dan adam. Ma'ana magagi ne mai nauyin gaske wanda ke ruho ma zuciyar dan adam. Da zaran ya ruho ma zuciya to duk wasu abubuwa wanda ka san su sai su yanke, take yanke, su taka burki. Wannan shine ake kira da bacci. Kuma shi bacci kamar yadda Hausawa suke fada kanan mutuwa ne ko kuma dan uwan mutuwa ne. An gane ko bacci dan uwan mutuwa ne. Wannan fada ta cewa bacci dan uwan mutuwa ne nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar da haka. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ambaci bacci akan cewa mutuwa ne. Shine Ubangiji Ta'ala ke fada الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبنجي تعالى كيف فدا الله يتوفى الأنفس حين موتها وبنجي تعالى شيكي كربر رايوكا ألوكة متورس To yaya zaka hada da can cewa qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum, ce da su mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi game da karban rayukan ku, in ajalin ku ya kai shine yake karban rayukan ku. Can Allah ya ce mala'ika yake karban rayuka, kuma anan ya ce mana shi yake karban rayuka. A hakika Ubangiji Ta'ala shi yake karban rayukan bayinsa. Shi wancan mala'ika wakili ne wanda Allah ya wakilta shi game da karban rayukan bayi, amma a hakika Allah shi yake karban rayukan bayinsa. To shine yace Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Ubangiji Ta'ala shi ke karban rayukan bayinsa a lokacin mutuwarsa. Sai yace wallati lam tamut fi manamiha, yace haka nan ran da bata mutu ba a cikin baccinta Ubangiji Ta'ala shi yake karbanta. An gane ku? Idan kai bacci Ubangiji Ta'ala shi yake zare ran ya rike shi. Sai ya ce fa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta, durran da Allah ya hukunta mata mutuwa to Allah sai ya zare ran gaba daya, kuma ba maganar a dawo da shi sai idan wato bawa an kai shi an binne shi a cikin kabarinsa, sannan za a dawo masa da wannan rai ai masa tambayoyi, sannan kuma a zari, sannan kuma sai yini na alkiyama in an yi busa ta tashi, sannan a lokacin na rayuka za su dawo zuwa jikunan ƴaƴan adam. Shine yace fa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta, ran da Allah ya hukunta mata mutuwa sai ya rike ran. Sai ka ji an ce ai daga bacci shikenan, daga bacci wani ya wuce, to Allah ya rike kayansa. Sai yace wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, yace wata ran ta daban Allah yakan sake ta sai ya dawo ma da mai ita zuwa lokaci wanda yake abin ambato. Kenan wanda lokacinsa bai yi ba, idan Allah ya zare ran lokacin da yake bacci, in lokacin tashi ya yi sai Allah ya dawo masa da ran, kuma ya tashi ya yi ta kai kawo har a kai lokacin da ajalinsa zai yi. Sai yace inna fi zalika, lalle game da wannan al'amari na karɓar rayuka wato la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, li qaumin yatafakkarun, ga mutanen da suke tunani su san inda aka sa gaba. Haka a can cikin suratul an'am yana cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahari, Ubangijinku shine yake karban rayukanku billaili a cikin dare ba'un anan bi ma'ana fi az-zarfiyya wa huwa allazi yatawaffakum billaili ay fil laili ubangijinku shine yake karban rayukanku a cikin dare me yake nihi karban rayuka a cikin dare shine bacci sai yace wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari kuma ubangiji ta'ala yana sanar da duk abin da kuke aikatawa kuke tsururta a cikin yininku duk abin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri ubangiji ta'ala yana sanar da shi babu wani abu da ke boyuwa gare shi kamar yanda ya faɗa wa ma yakhfa 'alallahi min shay'in fil ardi wala fis sama kamar yanda ya faɗa inna allaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama to dan haka ubangiji ta'ala ya nuna mana ashe wannan bacci da muke aya ce daga cikin ayoyinsa wanda ya isa mai hankali ya tsaya yayi tunani ya gano girman ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar wannan bacci da Allah ya ni'imta mu da shi dan haka yake fada wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtiga'ukum min fadli inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'u ubangiji ta'ala ya ce yana daga dalilai masu nuna kadaitarsa manamukum bil laili baccin da kuke yi a cikin dare aya ce mai zaman kanta wadda take nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala baccin da muke yi a cikin dare da yini wannan aya ce ta musamman to dan haka dan adam tara ne kamar yanda hausawa suke fada baya cikawa goma muna da tawaya dan haka inda a ce dan adam a iya rayuwarsa ba zai samu bacci to bayan da za a yi ya kai labari ba yanda za a yi duk wanda Allah ya dauke masa bacci to ba zai kai labari ba yanda za a yi rayuwar shi ta yi dan haka yanda Allah ya dabi'antar da mu ƴaƴan adam dole ne sai da bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala ku tambayi masana game da abin da ya shafi jikin dan adam da halittarsa cewa rashin bacci wasu irin matsaloli suke haddasawa a jikin dan adam akwai wanda inda zaka fada masa iya abin da ya mallaka na dukiya a ce ya raba tsaka ya bada rabi domin ya samu bacci wallahi zai iya badawa akwai wanda gabaɗe zai iya badawa tunda na zauna da mutanen da suke da irin wannan rashin lafiya akwai wani dan uwa daga cikin almajiranmu shi in ya huce karfe 9 na dare to a wannan dare baya bacci duk abin da ake ana gama sallar isha dole zai je ya nemi wuri ya kwanta amma in ya sake ya huce karfe 9 bai kwanta ba to a wannan dare baya da bacci dayan daga cikin su shi kuma yau da shekara ta kusa 10 ya samu wannan matsala ta rashin bacci yace wallahi kawai baccin shi kawai rumne yake yi a cikin dare amma bacci babu shi dan haka a kullun a cikin damuwa yake ba shi da lafiya rashin baccin kuma shine babban matsalar shi to dan haka bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya jaddada mana kamar yanda a can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul naba waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha ashahidu chai waja'alna nawmakum subata ubangiji ta'ala yace mun maida baccin ku da kuke yi ku ƴaƴan adam subatan ma'ana hutu ne ga gangan jikinku hutu ne ga gangan jikinku yanda gangan jikin dan adam zai huta yana tashi zaka ga ya tashi da wani nishadi da wani kuzari to dan haka zaka samu kasancewar waɗanda ba sa bacci za ka ga cewa rayuwarsu duka rayuwa ce wadda take a hargitse babu nutsuwa tare da su kuma yanzu inda a ce mutum zai yi kwana ɗaya ko kwana biyu bai yi bacci ba to za ka ga ya zama wani mahaukaci abubuwa zai ringa yi waɗanda suke na shirme ai shi ne kamar yanda ake kira da surminage rashin bacci da mutum yake samu sai an masa allurar bacci ko an ba shi wasu ƙwayoyi in ya yi bacci ya huta in hankalin ya dawo jikinsa idan aka faɗa masa irin al'amuran da suka gudana a cikin irin wannan yanayi kwana biyu zaka ji yana mamaki yana inkari cewa shi bai ce kaza ba wanda mun zauna da wani yayi kusan kwana biyu zuwa uku bai bacci ba ya samu irin wannan rashin lafiya wai shi wai addu'a ce yake wai arziki ne yake nema a cikin irin wannan rashin lafiya da wannan sai yazo ya tarar da kai wani an ce mun in ce maka wai kai ma waliyi ne kamar an masa wahayi a cikin dare wai kuma addu'ar wai ya Allah ka bani arziki ka bani kudi ba dai in yi sana'a ba wai irin yanda motar kasa take kawo kasa ta zube haka za a kawo masa azumi Umar ya fada sama ba ta ruwan zinare balantana azurfa kowa ya tashi ya je ya nema to mai hankali ya fadi irin wannan magana in har akwai wani wanda za a kawo motar kasa a zube masa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi dacewa da haka amma dan Allah ya sunnanta mana ya karantar da mu manzansa kasuwa yake zuwa yana saye da sayarwa da sauransu to dan haka dai a takeici abin da muke so mu sani bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada mana dole ne mu yi godiya ga Ubangijinmu kuma dole ne dan adam in yana so ya zauna lafiya to ya kiyaye wannan ɗabi'a wadda Allah ya ɗabi'antar da shi in lokacin bacci yayi kai bacci ka huta duk wasu ayyuka da kake ka dakatar da su ka je kai bacci ka huta domin rashin bacci ya kai mutane da yawa zuwa ga halaka ya kai mutane da yawa zuwa ga halaka musamman ka tambayi direbobi wanda ga yana jin bacci sai ya ki kwantawa in an zo da karshen kwana kai tsaye bacci ne zai yi wanda bai wuce segundi 2 zuwa 5 kai tsaye sai ya halaka da jama'a inda ya zauna ya tsaye da motar ya kwanta ya yi bacci kaga wannan zai kiyaye lafiya sai ya kiyaye lafiyar jama'a to dan haka dole ne ya zamanto dan adam in yana bukatar ya zauna lafiya ya kiyaye wannan dabi'a da Allah ya dabi'antar da shi ka tsaya ka yi bacci bakin gulgudu kuma shi baccin nan kamar yadda Allah ya tsara mana dare shine lokacin hutunmu amma in ka dauki kasashen da aka ci gaba irin na mai ginin rijiya an gane ko su daren sun maida shi shine matsayin yini sai suka maida shi shine matsayin dare kwana ake ba a bacci mai dama ne zai dan jinkirta in yayi sallar asuba sannan in ya koma ya kwanta sai azhar zai tashi wani kuma sai sallah ta asar kaje kasashen larabawa ka gani musamman irin su Saudiya da sauransu su kasashen larabawa ba a bacci da dare dare shine lokacin hada lokacin yini kuma shine lokacin bacci in kaga mutane suna kai kawo da safe to kawai ma'aikata ne amma duk wani wanda yake ba wurin aiki kamar masana'antu sai bayan azhar zaka ga an fara bude shaguna wasu shagunan sai bayan la'asar sannan kuma ba a rufe su sai bayan asuba shine wani malami daga cikin malamai na Madina Abubakar Al-Jazairi yake cewa inda a ce lamarin a hannun shi yake yace da zaran an yi sallar isha yace duk wata wuta ta lantarki zai sa a kashe ta kowa ya je ya nemi wuri ya kwanta to dan haka kenan anan mu gane yin shi a cikin dare shine yake da amfani amma ba a dare ba ka ki yin bacci a lokacin yini ka ce shine zaka yi bacci a dabi'ar da Allah ya dabi'antar da mu hutun da yake ake samu a karkashin bacci to yana cikin bacci wanda yake na dare kuma muna tambaya idan akwai masana game da abin da ya shafi wannan al'amari shin dan adam a dabi'ar shi a likitance bacci na awa nawa ne ake bukatar yi wanda zai gamsar da shi tambaya ce mu major kamar bacci na awa nawa ne ake bukatar mutum yayi a wuni kamar misali a cikin awon shi 24 awa 8 barcin awa 8 shine yake gamsar da dan adam wanda in ka dauka yanzu misali a dare an gane ku duk lokacin da kai bacci na awa 8 kaga bacci ne wanda yake mutum misali in a karfe 9 mutum ya kwanta 10:11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 kafarka sallar asuba awa 8 ne dai to kaga baccin awa 8 ya isa ya gamsar da mutum amma fa in ya wuce haka to ya zama rashin lafiya akwai masu cutar bacci wanda barci yayi yawa wanda daga kun zauna kana masa hira sai kaga yana gengedi wani dan uwa da muke tare da shi dan yawan bacci sun tafi makabarta fa jana'iza ana gun nemi mace koyi barci aka daddaba shi tashi an gama malami ne daga cikin malamanmu masu wa'azi ana jana'iza shi da kai shi yake faɗa yace wallahi baccin shi ya wuce mu ana jana'iza a makabarta yake wacce sai da aka gama aka ce mishi tashi an gane da wanda shi ko yana cikin studio yana wa'azi gangadi ya dauke shi to dan haka ba a son barci ya ma mutun yawa lalle barci ni ima ce amma ba a buƙatar yayi yawa mutun ya tsayaye kiyaye kenan daidai wa daidai to shine anan mallan sai ya mana babi na musamman baban da ke bayani game da ladubba na bacci da kuma yanda ya kamata dan adam ya kwanta in zai kwanta da kuma yanda dan adam in zai zauna ya zauna irin zaman da ya dace dan adam yayi a shar'ance wal majlis da ladubba na mazauni wal jalis da ladubba na abokin zama in kana zaune da mutum to akwai ladubban da ya kamata ka ladabtu da shi warru'ya haka nan da abin da ya shafi mafalki me zamu iya fahimta a ƙarƙashin wannan bayani zamu iya fahimtar cewa shi dan adam komai mumini a rayuwarsa Allah ya tsara masa komai Allah bai bar mu karazi ga komai rayuwar mu ibada ce sai da Allah ya tsara mana yanda zamu yi bacci sai da aka nuna mana ga ladubban da zamu ladabtu da su idan zamu yi bacci haka in zamu kwanta ga ladabin da ya kamata mu ladabta da shi idan zamu kwanta haka nan zaman mu da tashin mu haka nan mazauni in zamu zauna mazauni ga ladubban da aka shar'anta mana haka nan abokin zama ga ladubban da ya kamata mu ladabtu game da shi haka nan mafarki kuma wannan yana nuna mana muhimmancin wannan littafi duk wani abu na ladubba na rayuwar dan adam a musulunce wannan littafi mallan yayi kokarin hada duk abubuwan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hade su a cikin wannan littafi mun yi bayani tun a kusan farkon darasin mu wannan littafi yana kunshe da wajen hadisi 2000 hadisan da basu inganta ba duka basu wuce ba hadisi 23 a cikin 2000 wadanda basu inganta ba kadai basu wuce ba hadisi 23 to shine anan mallan yazo mana da hadisin Al-Bara'u ibn Azib Allah ya kara musu yadda ke fada cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya taro jiki zuwa shimfidarsa lafazin awa an ciro shi ne daga al-iwa idan aka ce al-iwa shine wato taro jiki zuwa wani abu kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa iz awal fityatu ila al-kahf ba su labari lokacin da wato matasa waɗanda suka karbi musulunci suka nuna cewa ba gudu ba ja da baya sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta maganar juya hannun agogo baya su koma kafirci bayan Allah ya azurta su da wannan imani bai ma taso ba duk abin da za a yi da su sai dai a yi suka hadu suka yi shawara suka yi hijira suka bar garin da suke suka je suka taro jiki zuwa wani kogon dutse suka shiga shine Allah yake umarnin manzansa cewa ya kissanta mana kissarsu iza awal fityatu ila al-kahf ba su labari lokacin da waɗannan matasa suka taro jiki zuwa wannan kogo suka maida shi shine mafakarsu an gane ko shine kuma a can a shawarar su ubangiji ta'ala ke faɗa mana abinda suka faɗa suka ce fa'awu ila al-kahf ku taro jiki zuwa wani ku zuwa wannan kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa to shine anan Al-Bara'u ibn Azib Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya taro jiki zuwa shimfidarsa zai kwanta nama ala shiqqihil ayman wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci a bisa bangaren jikinsa na dama nama ala shiqqihil ayman wato yakan yi bacci ya kwanta yakan kwanta akan bangaren jikin shi wato na dama lafazin nama anan bi ma'ana iqja'a kenan lokacin da yazo wurin kwanci manzon Allah yakan kwanta akan bangaren jikin shi na dama ثم قال sannan sai ya faɗi wannan addu'a ita ce Allahumma ya ubangiji na lafazin Allahumma asalin sa ya Allahu ne sai aka shafe adatun nida an gane ku sai aka zo da mimun ita ce ta tsaya matsayinta in kace Allahumma daidai yake da fadarka ya Allahu shine yace Allahumma ya ubangiji na aslamtu nafsi ilaika lalle ni wato na meka rayuwata izuwa gare ka ma'ana na meka raina gaba ɗayan sa izuwa gare ka sai yace wa wajjahatu wajhi ilaika ya ubangiji na na fuskantar da fuskata izuwa gare ka an gane ko komai na bashi baya na fuskantar da fuskata izuwa gare ka wa fawwadtu amri ilaika ya ubangiji na me kalamari na gaba ɗayan sa wato zuwa gare ka idan aka ce at-tafwid ka me kama mutum wuka da nama ma'ana sai yanda yi to anan da kace wa fawwadtu amri ilaika ma'ana na me kalamari na gaba ɗayan sa zuwa gare ka kamar yanda muminin wato mu wani mumini daga cikin mutanen Fir'aun wanda yayi imani da Annabi Musa mi ya fada wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na me kalamari na gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji na domin Ubangiji na masani ne game da bayinsa to shine anan yace wa fawwadtu amri ilaika ya Ubangiji na me kalamari na gaba ɗayan sa zuwa gare ka wa alji'atu zahari ilaika ya ubangiji na fakar da gadan baya na izuwa gare ka kai zaka kiyaye mun shi saboda dan adam baya ganin abin da ke bayansa so da yawa abin da zai cutar da bawa yakan zo masa ta inda baya gani to anan sai kace ma ubangijinka ka fakar da bayanka izuwa gare shi me kake nihi ma'ana ka bashi kiwon bayanka kamar yanda ka bashi kiwon gabanka a fadarka da kace wa wajhatu wajhi ilaika ya ubangiji na fuskantar da fuskata izuwa gare ka shine sai yace ragbatan dan kwadayin abin da ke wajenka na rahama wa rahabatan kuma dan tsoran abin da ke gunka na ukuba an gane ko shine yace ragbatan wa rahabatan ilaika dan kwadayin abin da ke gunka kuma dan tsoran abin da ke gunka na azaba la malja'a babu wata mafaka wadda bawa ya isa ya shige ya fake wala manja babu wata matsira minka game da kai illa ilaika face zuwa gare ka babu wanda zaka guje ma sama da ubangijinka kuma babu baka da wani wurin gudu kuma sama da wurin zuwa ga ubangijinka kenan shi zaka guje ma in ka guje masa kuma ina zaka ka tsira har dogon shi zaka shine yace la malja'a babu wata mafaka da zan faki wala manja babu wata matsira da zan iya buya a cikin ta minka game da kai ma'ana ukubarka illa ilaika face zuwa gare ka sai yace amantu bi kitabikal ladhi anzalta nayi imani na gaskata da littafinka ko kace da littattafanka alladhi anzalta wanda ka saukar domin kitabika anan mufradun ne mudaf shi kuma siga ce daga cikin siyagul umum shine yace amantu bi kitabika alladhi anzalta wato na gasgata da littafinka wanda ka saukar ma manzanka shine alqur'ani ko kuma na gasgata da littattafanka wanda ka saukar ma manzanninka wa nabiyyika alladhi arsalta kuma nayi imani na gaskata da annabawanka wadanda ka turo ko kuma na gaskata da annabinka wanda ka aiko to a wata riwaya daga al-bara ibn azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada mun wannan addu'a yace da ni idza ataita madja'aka yace ya kai al-bara idan ka je wurin kwancinka iya abin da ya rage maka kwanci an gane ko idan ka je wurin kwancinka manzo Allah yace fa tawaddu'a wudu'aka lis-salati kai arwalla irin arwallarka ta sallah yanda kake arwalla in zaka yi sallah sallah ta farilla ko ta nafila to wannan arwalla ta kwanci ba ta da bambanci da su ta ina suke bambanta gaita da arwalla ta sallah ba niyya ba. Niyya ai niyya a zuciyarka take ar wallace kai ni. A? Ta fuskar abubuwan da suke warware ar walla. Shin yanzu in kai ar walla zaka yi sallah, in kai bacci menene hukuncin ar wallai? Ta warware. Idan kai ar walla zaka yi sallah, idan iska ta fita ko kai bawali, menene hukuncin ar wallai? Ta warware. Amma ita ar walla ta kunci, bacci baya karyata. Fitar iska ba ta karyata. An sunnanta maka ne kai wannan ar walla in zaka kwanta. To shine yace kai ar walla irin ar wallarka ta sallah. Manzo Allah yace masa sumaqaji ala shikikal ayman, sannan ka kwanta a bangaren jikinka na dama, wa qul, sannan ka fadi wannan addu'a. Kaga shi wancan hadisi me ya nuna mana? Shi Al-Bara yana fada mana cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya taro jiki zuwa shimfudarsa zai kwanta, yakan kwanta akan tsagin jikinsa na dama. Kenan wannan sunna ce fi'iliya. A karan kansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai kwanta, to yakan kwanta akan hakarkarin sa na dama. To haka anan kuma sunna ce kauliya, yace ma Al-Bara, thumma qadji ala shikkal ayman, sannan ka kwanta a bangaren jikinka na dama. Kenan sunna ce fi'iliya kauliya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kuma haka yace muyi in za mu kwanta, mu kwanta a bangaren jikinmu na dama. Malaman likitanci suka faɗa hikimar da suka gano a ƙarƙashin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce saboda zuciyar ɗan adam tana ɓangaren jikinsa na hagu. An gane ku? Kwantawa a ɓangaren jiki wanda yake na hagu ba ka samun lumfasawa sosai, kuma sannan kasancewar barcin mutum yakan yi nauyi. Sabani lokacin da mutum ya kwanta a bangaren jikin shi na dama, idan ka kwanta a bangaren jikinka na dama kaga zuciyar a sama take. Amma maimakon in ka kwanta a bangaren jikinka na dama na hagu, to zuciyar ka danne ta, wanda ita kuma zuciya ita ce ma'aqil na hankali, ma'ana hankali a cikin zuciya yake, da duk wani abu da zaka fahimta da wani kai kawo a cikin zuciya yake. Kamar yadda Allah ya faɗa, a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Amma abincike na bature shi hankali a kwakwalwa yake. To amma a shar'ance nasi na alqur'ani ya tabbatar da hankalin nan da Allah ya azurta mu da shi, ya ni'imta mu da shi, mahallinsa shine zuciya, a cikin zuciya yake. Dan haka yace a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, shin wai ba sa tafiya ban kasa? Zukata waɗanda suke hankalta, suke fahimta, ta kasance tare da su, su ga yanda Allah ya aikata da waɗanda suka karyata manzanni, waɗanda suka gabace su, su dau wa'azi. Illa kasancewar kamar yanda malamai suka yi bayani, tsakanin zuciya da hankali, tsakanin kwakwalwa da zuciya ta dan adam akwai alaka mai karfin gaske tsakaninsu. To dan haka anan suka ce hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwantawa, yakan kwanta akan bangaren jikinsa na dama, kuma kamar yanda yace in za mu kwanta akan bangaren jikinmu, hakarkarinmu na dama, saboda kasancewa kada baccinmu yayi nauyi da yawa. An gane ko? Akwai wani abu wanda ke kara ma dan adam lafiya game da haka, domin duk abin da Allah yace ayi ko yace a bari, to akwai hikima a karkashin haka. Mukan iya gano wannan hikima, kuma mukan iya kasa gano ta, amma a matsayinmu na muminai ya zama wajibi akan mu zaman tora kumi da akala. Idan Allah ya ce mu yi kaza, ko mu daina kaza, ko manzansa ya ce mu yi kaza, ko mu daina kaza, sawa'an mun gane hikimar da ta sa aka ce mu yi kaza ko mu daina, ko ba mu gane ba, dole mu mai kauya. To anan yana daga cikin hikimomin da malamai suka gano, musamman malaman likitanci, suka ce dan adam in ya kwanta a bangaren jikin shi na da hakarkarin shi na dama, to baccin sa baya nauyi. Manzo Allah yace masa wa qul, ka fadi wannan addu'a. Sannan wa fihi, a cikin riwayar sai manzo Allah yace waj'alhunna akhira ma taqulu, wannan kalimomi manzo Allah yace kamar da su sune karshen abin da zaka fada, wanda daga su sai kwanci. Kenan ka san ka gama komai, wannan kalima da zaka fada ita ce kalmominka na ƙarshe wanda daga su kawai sai bacci. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Al-Bara wannan addu'a, Al-Bara sai ya ce, ya Rasulullahi, bari in maimaita ka ji ko na laƙanta. Al-Bara ya maimaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a. Da ya zo daidai wannan gabar, amantu bi kitabi kallazi anzalta wa nabiyyi kallazi arsalta, na gasgata da littafinka wanda ka saukar ma manzanka, na gasgata da annabinka wanda ka turo mana. Maimakon Al-Bara ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa nabiyyi kallazi arsalta, kamar yadda ya faɗa masa, sai ya canza wannan lafazi, sai ya ce wa rasuli kallazi arsalta, maimakon ya ce wa nabiyyi kallazi arsalta. Manzan Allah sai ya taka masa birki ya ce, a'a, wa nabiyyika na karantar da kai, wa nabiyyika za ka faɗa, ba wa rasulika ba. Tare da cewa waɗannan martabobi guda biyu Allah ya haɗa ma manzansa, annubuwa wa risala, annabi ne manzo ne, kamar yadda Allah ya kiraye shi da wannan laƙabi, ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik, ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Sannan Allah ya kiraye shi kuma da wannan martaba ta biyu, annubuwa, ya ayyuhan nabiyyu taqilla, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu wanda babu wata martaba da dan adam yake samu sama da su, manzanci da annabta. To amma anan da ya karantar da shi ya ce masa wa nabiyyika allazi arsalta, da zai maimaita sai ya ce wa rasulika allazi arsalta, maza Allah ya ce a wa nabiyyika za ka faɗa. Don haka malamai suka ce a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sirra, abinda hankalinmu yayi kaɗan ya gano wani abu. Don haka duk abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abinda aka faɗa maka shi za ka yi, babu ragi, babu ƙari, babu cin. Kaga anan wa nabiyyika ne sai ya canza, sai ya ce wa rasulika, inda kai ne cewa za ka yi, ai ba komai, ai duk ɗaya ne. To don haka za ka samu a cikin abubuwa da yawa akan ƙara, shi ne mun yi bayani ba so ɗaya ba so biyu ba. Musamman a wajen kiran sallah, manzon Allah ya faɗa, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu, in kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa. Kaga a ƙarshe in yace Allahu akbar Allahu akbar, sai yace la ilaha illallah. To daidai la ilaha illallah da ladani ya faɗa, nan zaka taka birki, ba maganar ka ƙara muhammadur rasulullah ko kuma wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, iya inda aka tsida ka ake buƙatar ka tsaya. Ko kuma addu'a ta ƙarshen arwalla, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutadahhirin, sai ka samu wasu suna ƙara waj'alni min ibadikas salihin, wasu su ƙara waj'alni minal ladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wannan duka mai dasu gefe, wuce makadi da rawa ne, himme kura shafawa ne, wuce gona da iri ne, fin aya zaki ne, kamar yadda Hausawa suke faɗa. An gane ku, iya inda aka tsida kanin ake buƙatar ka tsaya. Shine yace wa nabiyyikal ladzi arsalta, na gasgata da annabinka wanda ka turo. Bayani game da abin da hadisin ya kunsa na darussa insha Allah zai zo a darasi na gaba, nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.